الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
باب النوم عن الصلاة.
باب النوم عن الصلاة وانا بابي ينا مغانا دنگاني دبرتي بأي صلاة با.
نعم. حدثني يحيى عن مالك.
يحيى يا ذن تردني يا جودك الإمام مالك.
عن ابن شهاب.
شيكم يا جودك ابن شهاب.
عن سعيد بن المسيب.
شيكم يا جودك سعيد بن المسيب.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفل من خيبر.
حقيقة ما أيجن الله صلى الله عليه وسلم لو كتشن دا يداو دا خيبر.
أسرى.
أسرى يا يلدم.
حتى إذا كان.
وانتو أسرى يا يتفي الدريب.
نعم. حتى إذا كان من آخر الليل.
هرد يا يندك الشندلي يي.
عرس.
سيما يجي عليه الصلاة والسلام يلدم.
نعم وقال لبلال.
سيتي وبلال.
ikilalana subaha
bilal ka kiyaye mana ceto wal alfajr
na'am wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu
ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahaban shi sai kwanta barci ya kwashe su
na'am wa kala bilal ma kuddira lahu
bilal ya kiyaye wani kaso na dare gulgudan yanda aka kaddara mai zai kiyaye
na'am summa stanada ila rahilatihi
sannan kuma ya jinjinu zuwa ga abun hawan shi
na'am wa huwa muqabilul fajr
alhali yana kallon wajen inda alfajr zai keto
na'am fa ghalabatuhu aynahu
sai idanuwan shi suka rinjaye shi barci ya kwashe shi
na'am falam yastayqidhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa la bilalun wa la ahadun min ar-rakabi hatta darabatuhum ash-shams
ma'aikin allah sallallahu alayhi wa sallama bai falka ba haka nan bilal bai falka ba hakanan wani daga cikin waɗannan ayarin na matafiya bai falka ba hatta darabatuhum ash-shams hadde kullun rana ya doke su
fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya furkita
fa qala bilal
sai bilal yace
ya rasulullahi
ya ma'aikin allah
akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsi
sarkin da ya amshi ranka shine ya amshi raina
fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai yace
iqtadu
kulafta mutafi
fa ba'athu rawahilahum
sai suka zaburar da ababan hawan su
na'am wa qatadu shay'an
suka dan lafta suka yi tafiya yar kadan
na'am thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bilalan
sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci bilalu
fa qama salata
ya tada ikamar sallah
na'am fa salla bihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama subha
ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sallati sallal asbahi tare da wannan jama'ar
na'am thumma qala
hina
qada as-salata
sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fada lokacin da ya gama wannan sallar asbahi
man nasiya as-salata falyusalliha idha dhakaraha
na'am qala sadis
na'am فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري
مايكي صلى الله عليه وسلم ya ce dukkan wanda ya manta sallah to ya sallace ta a lokacin da ya tunata dan Allah subhanahu wa ta'ala yana fada a cikin littafin sa ka tuna ka tsayar da sallah idan ka tuna ne
na'am haddathani an maliki
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu maliki
na'am an zaid ibn aslam
shi kuma ya jiyo daga zaidu dan aslam
annahu qala
haqiqa zaidu dan aslam ya ce
arrasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama laylatan bi tariqi makkah
ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani dare ya yi rindimi a hanyar makkah
na'am wakkala bilalan an yuqidahum bis-salati
sai wakilta bilalu a matsayin shi zai kula da ketowar alfajir ya tayar da su idan lokacin sallar asubah yayi
saraqa da bilalu
barci sai ya kwashe shi
na'am waraqadu
barci su ba ga baki daya ya kwashe su
hatta staiqadu
baka da tsalata
alaihim shams
har dai suka falka alhali haqiqa rana ta
fudo fastaiqadul qaumu
sai mutanen suka falka
wa qad fazi'u
alhali haqiqa sun furkita
na'am fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yarkamu
sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce su da su hau abun hawa
na'am hatta ya khuruju min zalika
al-mayt, har dai su fita daga cikin wannan kwari da barci ya kwashe su a cikin shi.
Waqala
ma'aiki alayhi salatu wassalam,
inna hadha wadin bihi shaytan,
lalle hadika wannan kwari ne wanda a cikin shi akwai shaydan.
Na farakibu,
sai suka hawo ababan hawan su.
Hatta kharaju, hatta kharaju min zalika al-wadi,
har dai suka fita daga wannan kwari din.
Nam thumma amarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an yanzilu,
sai ma'aiki sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya umarce su da su sauka.
Na'am, wa an yatawaddau,
sai ya alwala.
Wa amara bilalan an yunadiya bis salati,
sai ya umarci bilalu da yayi kiran sallah.
Aw qima,
ko kuma ya tada ya kama.
Fa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bin nas,
sai ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama yayi sallar as-subahi ga mutane.
Na'am, thumma sarafa ilayhim,
sannan kuma ya juya ya kallaci mutane.
Na'am, wa qadara amin faz'ihim,
ai alhali haqiqa ya ga firkicin su.
Fa qala ya ayyuhan nas,
ma'aiki alayhi salatu wa salam yace ya ku mutane,
inna Allah qabada arwahana,
haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya amshi rawukan.
Na'am, law sha'a la raddaha ilayna fi dinin ghayri hadha,
da Allah ya so da ya mayar da rawukan mu zuwa gare mu a wani lokaci ba wannan ba.
Na'am, fa idha raqada ahadukum 'ani salati,
idan dai dayan ku barci ya kwashe shi ga barin yin sallah.
Aw nasiha,
ko kuma ya manta ta.
Na'am, thumma fazi'a ilayha,
sannan ya firkita zuwa gare ta.
Fal yusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha,
ya sallace ta kamar yadda ya kasance yana sallatar ta a lokacinta.
Thumma iltafata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila abi bakr,
sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya waiwaya wajen Abu Bakar.
Fa qala,
sai ma'aiki alaihi salatu wa salam yace wa bilal, yace wa Abu Bakar.
Na'am, inna shaytana ata bilalan wa huwa qa'imun yusalli,
yace haqiqa shaydan shine yaje wa bilal lokacin da ya tarar da bilal, ya tarar da shi yana sai yana qiyamul layl.
Na'am, fa adja'ahu,
shaydan yayi talallaba bilal har yasa dai bilal ya kwanta.
Na'am, fa lam yazal yuhaddi'uhu kama kana yuhaddi'u sabiyyu,
fa lam yazal yuhaddi'uhu, shaydan bai kasance ba yana daddaba bilal kama yuhaddi'u sabiyyu, kamar yadda ake daddaba yaro idan ana so ya yi barci. Hatta na ma hadde bilal ya yi barci.
Na'am, thumma da'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bilalan,
sannan ma yake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya kirayo bilal.
Na'am, fa akhbara bilal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mithla alladhi akhbara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama aba bakr,
sai bilal ya baiwa ma yake sallallahu alayhi wa sallama labari illal labarin da ma yake sallallahu alayhi wa sallama ya baiwa bilal, ya baiwa Abu Bakr yace wallahi ya rasulullahi ina sai ina sallah kawai da jina fara jin kasala, na dan kwanta in huta barci ya kwashe ni ban farka ba sai yanzu.
Na'am, fa qala Abu Bakr,
ashhadu annaka rasulullah, Abu Bakr sai yace ina tabbatarwa lalle kai jakada ne na Allah.
Na'am, babun nahyi 'anil salati bil hajira,
wannan babu yana magana dangane da hani game da yin sallah a cikin garjin rana.
Na'am, haddathani Yahya amma
Yahya ya zantar da ni, ya jiyo daga al-Imam Malik, ya jiyo daga Zaid dan Aslam,
an ataibi
shi kuma ya jiyo daga Dai dan Yasar,
anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qala,
haqiqa ma yake sallallahu alayhi wa sallama yace,
inna shiddat al-harr min fihi jahannam,
haqiqa tsananin zafi na rana yana daga huci na jahannam.
Na'am, fa idha ishtadda al-harr,
idan zafi na rana yayi tsanani.
Na'am, fa abridu 'ani as-salati,
to kudan jigirta sallar az-zuhr har dai kaifin rana ya ragu.
Wa qala,
wa qala ma yake alayhi salatu wassalam yace,
ishtakkati an-naru ila rabbiha,
wuta ta kai kuka wajen ubangijinta.
Fa qalat ya
rabbi, sai ta ce ya ubangiji,
akala ba'dhi ba'dhan,
sashi na yana cin sashi.
Na'am, fa adina laha bi nafas,
sai ma'aiki sai Allah subhanahu wa ta'ala yi wa mata uzuni da ta dinga yin numfashi biyu a kowace shekara.
Na'am, nafasin fi shita'i,
numfashi daya a lokacin sanyi.
Na'am, wa nafasin fi sayf,
da kuma numfashi daya a lokacin bazara.
Na'am, wa haddathani Malik,
ya zantar da ni, ya biyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Abdullah ibn Yazid, na'am, Yazid
Maula al-Aswad ibn Sufyan, ya biyo daga Abdullah dan Yazid intaccen Aswad dan Sufyan.
Na'am, an Abi Salama ibn Abdurrahman,
shi kuma ya jiyo daga Abi Salama dan Abdurrahman.
Na'am, wa an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban,
shi ma ya jiyo daga Muhammad dan Abdurrahman dan Thawban.
An Abi Hurairah,
shi kuma ya jiyo daga Abu Hurairah.
Anna Rasulullahi sallallahu
alaihi wasallam, haqiqa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace,
idan shaddada al-harru,
idan dai zanin zafi na rana yayi tsanani, to kudan jinkirta sallah, ku sanya sallah kada ku yi ta har rana da dan yi sanyi.
Na'am, fa inna shiddata al-harri,
haqiqa zanin zafi na rana ana min faihi jahannam, mina daga huci na jahannam.
Na mu zakara
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata
annan nara
hakika wuta
ishtaqat ila rabbiha
ta kai kuka wajen ubangijin.
Na fa abina laha fi kulli ami bi nafasaini,
sai mai ci ubangiji subhanahu wataala ya mata izini da ta dinga yin numfashi biyu a kowace shekara.
Na nafasin fi shay fi shita'i,
wato yin numfashi daya a lokacin sanyi.
Na mu nafasin fi sayfi,
da kuma numfashi daya a lokacin bazara.
Na mu haddathani amma
ya dan tadda ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, ana Abi Zinad.
Ya jiyo daga Abu Zinad.
Ani da A'ar.
Ya jiyo daga A'arash.
Ana Abi Hurairah.
Ya jiyo daga Abu Hurairah.
Anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yace,
"Idan shiddat al-harr,
idan dai zafi yayi tsanani,
fa'budu du'a an-salat."
Ka sanya ya sallah.
Fa inna shiddat al-harr,
hakika tsananin zafi yana daga huci na jahannam.
Na'am, babu nahyi 'an dukhulil masjid bi rihi ath-thawmi wa taghabbi. Na'am, bi rihi ath-thawmi wa taghatiyatu al-fanni.
Wannan babu yana magana dangane da hani game da shiga masallaci da warin tafarnuwa da kuma rufewa baki.
Na'am, haddathani Yahya an Malik.
Ya dan tadda ni Yahya, ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an ibn Shihab.
Shi kuma ya jiyo daga dan Shihab.
Na'am, an Sa'id ibn al-Musayyab.
Shi kuma ya jiyo daga Sa'id dan Musayyab.
Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala.
Hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce,
"Man akala min hadhihi shajara."
Wanda ya ci daga wannan bishiya din.
Na'am, fala yaqrubu masajidana.
Kada ya kusanci masallatan mu.
Yu'dina bihi tumi.
Yana cutar da mu da wali na tafarnuwa.
Haddathani amma
ya dan tadda ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Ana Abdurrahman ibn Mujabbar.
Ya jiyo daga Abdurrahman dan al-Mujabbar.
Annahu kana yara Salim ibn Abdullah.
Hakika ya kasance yana ganin Salim dan Abdullah.
Idan ra'a al-insana yughatti fahu.
Idan ya ga mutun yana rufewa bakin sa.
Na'am, huwa yusalli.
Al-hali yana sallah.
Na'am, jazaba thawba.
Jabada thawba. Jabada thawba yana fizgewa wannan tufafin an fihi daga bakin shi.
Jabdan shadida.
Fizgewa wanda take mai tsanani
hatta yanzu ahu
amfi hadde ya kawar da wannan tufafi daga bakin sa.
Alhamdulillah
al-ilmu indahu
insha Allah.